أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ma Allah godiya da ya saki hada mu a karatunmu na sati-sati wanda muke gabatarwa a nan wannan masallaci na Fatima bintul Rasul sallallahu alaihi wasallam, na littafin babban malami Muhammad bin Ismail al-Bukhari, wanda ake ce ma afwan na littafin babban malami Muhammad Nasiruddin al-Albani, littafi mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka tara, sifatu sallama zalla sallallahu alaihi wasallam, tun daga kabbara harama har zuwa sallama kabar ana yi a gabanka. Na sati da ya gabata mun tsaya akan magana ta salatul layli, salatul layl, sallah ta dare. Malai ke cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam rubama jahara bil qira'ati fiha wa rubama asarra yaqsuru al qira'ata fiha taratan wa yutiluha ahyana wa yubaligu fi italatiha ahyana ukhra. Kamar yadda muka sani, wannan littafi yana mana bayani ne akan siffar sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan dukkanin illahirin wasu salloli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwar shi insha Allah ta'ala, sai mun ga yaya yayi su a cikin wannan littafi. Kuma dukkanin wani abu da aka gani yayi a sallah, to shine za aka yi kokarin a tattaro mana domin ya kasance sunna a gare mu. Saboda ita sallah ibada ce babba, banmu da ƴancin mu ƙara ko mu rage a cikin ta. Sallah za a yi ta ne yanda Annabi ya koya ta, sallah za a yi ta ne yanda Annabi yake yi, sallah za a yi ta ne yanda Annabi ya bar sahabban shi akan ta. Sahabban wannan suka rawaito mana suka ce ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah, to irin wannan sallah ita ce zami. A cikin wannan littafi malam ya kawo mana hadisi ya tabbatar mana da cewa wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin wanda ya salla irin yanda yake yi, to wannan shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata akan shi. Kenan dukkanin wanda yake yin salla yanda ya ga dama, to wannan ba salla bace yake yi irin wanda Annabi ya koya. Kamar yanda muka gani sallah ta wanda yazo ki ba da sallar shi al-musi salata, yazo yayi sallah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli, ka koma kai sallah saboda baka yi sallah ba. Idan ya kasance sahabi zai zo yayi sallah wanda ya saba yin sallah a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yau yazo yayi sallah tashi, manzo Allah ya ga kurakure a ciki yace mai ya gyara, yace mai ya koma yayi sallah, wannan sallah ba sallah bace ba, har sai da yasu tukwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi. To kaga yana da kyau a ce mu da ba sahabbai ba, mu da mu taɓa yin sallah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to mu yayi dacewa akan cewa mu tsaya mu tantance mu koya yanda ya dace. To kaga bantun mun yi magana akan karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin salloli daban-daban, yanzu kuma malam dan ke bar mana komai sai ya ce kai har sallar nafila ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma qiyamul layli aw salatul layli, shi tace malam zai kawo mana yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ita wannan qiyamul layli tashi. Shine malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance rubama jahara bil qira'ati fiha wa rubama asarra. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wata rana ya bayyana karatu na ita wannan sallah ta dare da yake kenan bayan an yi sallah ta isha'i, lokacin da zakai salloli na bayan sallar isha'i har zuwa asuba, wannan su ne ake ce ma qiyamul layli. Da zarar an kare sallar isha to har zuwa asuba kana da dama kai salloli wanda ake ce ma qiyamul layli, wannan su ne lokuta na yin sallar qiyamul layli. To shi ne malam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito ya tabbata cewa yana bayyanawa wani lokaci kuma yana asircewa yaksurul qira'a fiha tarata, wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gajarta karatu a cikin ta. Kenan me karatun da ake yi a cikin sallar qiyamul layli wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kadan, yace kuma wai iluha ahyana, kuma wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatun. Kenan wataran ayi kadan wataran kuma ayi daiwa, wayubaligu fi italatiha ahyanan ukhra, wataran kuma karatun ma aka tashi banda ma da yawa to sai an kara akan yawa, shine kenan almubalaga, kenan ana kai matuka wajen yin daiwa a karatun da ake yi wata rana, kenan ba kullum ba ake. Kenan misali wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya karanta qul huwallahu ahad yi sallar shi, wata rana kuma a dan tsawaita ka dan misali a karanta wata suratul ahzab ko wata sura dai mai irin izihi guda ta kai faj goma misali, wata ran kuma aka tashi sai a tsawaita da yawa, shine ake nufin tsawaitawa da yawa, misali sai a karanta suratul baqara ko suratul ali imran, kaga wannan a tsawaitawa ma an tsawaita. To shine malai yake magana, yake cewa hatta qala abdullahi bin mas'ud, asiri ya kasance abdullahi dan mas'ud yana cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam, nayi salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laylatan wa nadari, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri subhi, wata rana isko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana salla sai yazo ya shiga salla ta qiyamul layli, yazo bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salla, shi yana tsammanin kawai za a dan yi sallah ne a yi ruku'i a ƙari da gaugawa ba tare da an tsawaita ba, yace kai yana tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai yana tsaye har sai da kai raina wani abu yana raya mana cewa in aikata wani abu mara kyau. Sahabbai suka tambaye shi menene kake so kai mara kyau da kake so, astaghfirullah wa atubu ilayhi, sai ce wa hamantu an aqda wa adhar annabi sallallahu alaihi wasallam, na so in zamna in bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye. Kaga wani yana nuna maka kenan wata rana tsawaita karatu ake a cikin sallah. Sai Huzaifa yake cewa wa qala Huzaifa bin al-Yaman sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam zata laylatin, wata rana nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faftataha al-Baqara, sai bude suratul Baqara ya fara karatu, fa qultu yarqa 'inda al-Ma'ida, sai nake cewa ka zai tsaya a lokacin da yazo suratul ma'ida, hat thumma mada fa qultu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ma'ida ma sai wuce, fa qultu yusalli biha fi rak'atayn, sai nake tsammanin kai tana yawa raba ta biyu za a yi sallar raka'a biyu da ita, fa mada sai wuce, fa qultu yarka biha, to in ya kage ta tana yawa zai ruku'i hallo ana tsaye dai kuma maftataha nisa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai buɗe suratul nisa kenan karatu dai ya tafi tahiyya ta tafi, fa qara'aha sai karanta ta, fa maftataha ali imran ya buɗe suratul ali imran, fa qara'aha kuma hallo ya karance ali imran, to izihi biyar izihi shidda bakwai takwas yanzu an fice izihi goma ana tsaye ana karatu, yaqra mutarassilan, dan ya nuna maka cewa kuma fa karatun da ake yi ba karatu bane irin namu na gaugawa, a karatu ne ake yi a hankali, idza marra bi ayatin fiha tasbihin, yusabbaha idan ya biyo kan aya a cikin aya akwai tasbihi manzo Allah sai ya tsaya ya yi tasbihin a ciki wa idza marra bi su'ali sa'ala idan kuma yazo kan wata aya an yi tambaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ya tambaye misali irin wannan ana cikin karatu aka ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba kaga wannan tambaya ce ake maka ake ma kafirai da wasu ayoyin ubangiji ne da kusance kuna kareta kaga wannan tambaya ce ake to irin wannan tambaye idan ta zo a cikin karatun shi mazala sallallahu alaihi wasallam tsayawa ke yi shi ma ya tambaye su wa idza marra bi ta'awudin ta'awada idan kuma ya biyo kan wata aya mai magana akan a nemi tsayi hallo kuma sai ya tsaya ne matsara kuma raka'a to kana mazala sallallahu alaihi wasallam ya ruku yake cewa wa qara'a laylatan wa huwa waji'u as-sab'at diwal wa kana ahyanan yaqra fi kulli raka'atin bi suratin minha yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta as-sab'at diwal sab'at diwal sune wa inna baqara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'rab anfal sai wasu a cikin wata ruwaya ne suke cewa anfal wa tauba tunda wasu suna ganin anfal da tauba sura guda ce tunda ita tauba ba a fara mata da bismillah ba ita kawai daga ka zo karanta tauba aka ce ma karanta suratul tauba idan ka zo karantawa da kati a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai ta zaka yi bara'atun min Allahi wa rasuli haka zaka fara karatu ba ka ce ba bismillahir rahmanir rahim haka ya tabbata a cikin qur'ani ma in ka bude ita ce bata da bismillah to dalilin haka sai aka samu ikhtilafi me yasa to ba a mata bismillah ba anan wasu ke ganin ai tsitar suratul anfal kawai sura guda ce tunda magana ce ake akan yaƙe-yaƙe kuma akan kuma mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa da su daga cikin su wasu munafikai duka ana bada bayani akan su to wannan sune ake cewa sab'u diwa idan kaji an ce bakwai masu tsaho a cikin alqur'ani sune wa'annan kenan daga bakara har zuwa anfal ko kuma ka ce anfal har zuwa tauba wa kana ahyanan yaqra fi kulli raka'atin bi suratin minha to wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi tsaye a raka'a guda sai karanta kowace guda daga cikin wa'annan surorin yana wata rana ana iya karanta baqara wata rana a karanta ali imran da sura ta biyu haka nan dai ana karanta sura guda su kuma a ciki sai malaka cewa wa ma ulima annahu qara alqur'ana kullahu fi laylatil qadr fa ataba rawaitowa ba a taba samu ba sahabbai ba su taba gani ba su taba ji ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karance alqur'ani a kiyamul lailin shi daga fara asr
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi
daga farkon qur'ani har karshe ba a zawwa a ce kawai an sabke shi rana guda dare guda afwan a ce dare guda ne an sabke shi wannan bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal innahu lam yarda dalika li abdullah ibn umar sai dai ma kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda ba Abdullahi bin Umar yayi wannan karatu yayi haka Abdullahi bin Umar yana ganin ya harda shi alqur'ani mai girma kuma yana ganin shi da yarinta a tare da shi sai ya nema shi ya karanta alqur'ani dukkan shi gare guda anan ne manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya hana shi biyar da mai ba hina qala lahu iqra alqur'an fi kulli shahr manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ne ka karanta alqur'ani a sha a wata guda kenan ka kasafta alqur'ani ka karance shi a wata guda kenan kai izihi bi kullum zai baka dama ka sabke a wata guda shikenan sai shi Abdullahi bin Umar yake cewa qala qultu inni ajidu quwwa ya rasulullah ni ina jin ƙarfi ina jin cewa zan iya yin abin da yake haka sai manzo Allah ya ce mai to in haka ne faqra'ahu fi 20 layla wa karanta alqur'ani a cikin kwana 20 a cikin kwana 20 kenan zaka yi kokarin ka dinga karanta kamar kullun zaka karanta kamar izi uku haka sabki a kwana 20 qala qultu inni ajidu quwwa hallo abdullahi bin umar ya rasulullah ni gidai ina jin ƙarfin cewa zan iya yin abin da ya haka. Kiran shi yana so a bashi dama ya yi duk abin da zai iya yi tun daga tsoron ƙarfin shi da ya rata shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mi faqra'ahu fi sab'in wala tazid ala zalika. To ka karanta shi a kwana bakwai amma kada ka ƙara da kwana bakwai. Yake yadda kada ka ƙara bi ma'ana kada ka yi ƙasa da kwana bakwai shi ne ke ba kada ka ƙara ya kai takwas ba, kada ka ƙara ya kasance ka yi shi so biyar a kwana biyar ko a kwana shida shi ne hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi. Bayan haka nan kuma thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi khamsin hallo daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara rage bidiye ne ma a rage mishi cewa a ba shi dama ya karanta shi ƙasa da wannan kwanaki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba shi dama akan ya karanta shi a kwana biyar. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi thalasin ana tahiyya dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara rage min ya komo ya ce min ya karanta shi a kwana uku kenan ya kasance kullum izihi ashara kamar yadda ake yi a wajen muraja'a mafiya garda suna haka. Wani hahu an ya qara'ahu fi aqalli min dhalika sai kuma aka mai hani aka ce mai kada ka karanta alqur'ani mai girma ƙasa da waɗannan kwanaki da aka baka guda uku kenan. Anan ga yana nuna mana cewa a qiyamul layl an baka dama ka yi ta karatu amma kada ka yi ƙoƙarin ka matsa ma kanka cewa sai ka karanta alqur'ani a dare guda, wannan zaka matsa ma kanka akan haka. Wa allana zalika fi qawli law man qara'a alqur'ana fi aqalli min thalathin lam yabqa. Abinda zaka gane akan hanin da aka yi akan cewa kada ka karanta alqur'ani sama da kana uku kenan, kada ya sabke alqur'ani dukan shi ya kasa a ƙasa da kwana uku kenan, ya kasance ya kasa shi gida uku ya karanta shi a kwana uku. Dalilin da ya sa aka mai wannan hani gashi shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mi man qara alqur'ana fi aqalli min thalathin lam yabqa, dukkan wanda ya karanta alqur'ani mai girma a ƙasa da kwana uku ya sabke shi duka a ƙasa da kwana uku to bai fahimci komai a cikin shi ba. Shi kuma alqur'ani ana karanta shi ne don a fahimce shi, don a ranga tasirantuwa da shi, don a ranga hararo ma'anonin da ke da kai a cikin alqur'ani mai girma. Ba ana karanta shi bane kawai ana karantawa dai farar kamar kana karanta wani abu wanda baka san ba menene ko kuma kana karanta wani shirinci ko na makamancin haka. Zakka ringa karantawa ka ringa kokarin hararo abin da ake magana da shi a kai shi ne Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, shin ba za su ringa tadabburi da alqurani ba. Jin kamshin me ake so a ce ana ko da a ce baka san fasara shi duka ba to garin kokarin sanin menene ake nihi ko ko menene wannan kalmar take so da ce. Misali idan aka ce wa qala allazina kafaru kaga daga an ce qala allazina kafaru zak kowa na iya fahimtar cewa ana magana ne da kafirai. Idan aka ce ya ayyuhal ladzina amanu kowa na jin cewa ana magana ne da wanda suke da imani. Aka ce ittaqullaha wannan kalmar ce da kowa ya san ta, ka ji tsoron Allah. A nan wajen mafi yawa duk mun san idan an ce mutum ittaqullaha mun san ma'anar me ake so a ce kenan. Kaga irin wannan kalmomi ɗaiɗai ku da ke da guba a cikin alqur'ani mai girma wanda kuma muna jin ma'anarsu ko ko mun saba faɗin ma'anarsu ko kuma a karatu muna jin ma'anarsu, to idan mun zo karanta alqur'ani mu ringa kokarin mu ringa nema mu san menene ake so a ce. An ta kama mu tambaye wani ma mu tambaya menene wannan ayata ke nufi, wannan shi zai ba mu dama mu ringa tasirantuwa da abin da muke karantawa. A wani lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafqa man qara alqur'ana fi aqalli min thalathin, bai fahimci komai ba dukkan wanda ya karanta alqur'ani mai girma ya karance shi duka a ƙasa da kwana uku. Thumma fi qawlihi law a wata magana kuma tashi yake cewa inna li kulli 'abidin shirra wa li kulli shirra fatra fa imma ila sunna wa imma ila bid'a, faman qarat fatratuhu ila sunna faqad ihtada wa man qarat fatratuhu ila ghayri zalika faqad halaka. Walidhalika كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث مالكي تيوا إيه مزار صلى الله عليه تيوا جا دكت مني من يوم وتأبادة أقول ون ألو كتير نشاد إذا قديش أقول ون ألو كتير نهوتو إذا قديش منين أتوسو أتي أنا dukkan yadda kake son kai ibada to ya kasance akwai lokaci da zaka bari shi wannan na wani abu daban ne zaka yi menene wani abu zaka yi wani dan nishadi zaka misali da ku ko zamna da wasu ku yi hira ko da iyalanka ku yi hira ko da abokanka ku yi hira ke dai kasance ka kulle kanka kamar kana gidan ka so kace kawai kai ba za ka yi komai ba illa kaza to wannan yana iya aihar ma da wasu matsaloli kuma hallo a cikin addini amma kowa yana din mai bauta Allah sai ya ce yana da wani lokaci na nishadi to wannan lokacin da nishadi fatara ce kenan mun dan tani wannan tantin da ke da kai manzon Allah sai yake ce mu yake cewa fa in ma ila sunnati ko kuma ya kasance mutun zai amfani da wannan a cikin sunna kina a cikin wasu abubuwa wanda addini ya karantar wa imma ila bid'a ko kuma yi amfani da wannan lokacin a aikata wani abu da bid'a idan ka samu dan lokaci na hutu wani ya ga dama ya je shiga shashanci ko shiga kallakalle na banza ko ya shiga irin rake na baki na basawa ko ya je wani wuri dai wanda ke da kai abubuwa na sabon Allah a wajen kenan kaga wannan ya yi amfani da dan lokacin da gare shi na hutu a cikin wani abu da ya kasance ba sunna ba abin da ya kasance bid'a amma idan ka zo kai amfani da shi wajen tattaunawa da iyalinka lada ma zaka samu tattauna da ɗan uwa irin tattaunawa ta abin da ya kasance harkar duniya ba yi da mutane ba duka abubuwa ne wanda nishadi ne kuma sun tabbata ko kuma kai barci ma duka yana ciki to shine yake cewa faman kanat fatratuhu ila sunna faqad ihtada dukkan wanda ya kasance wannan dan lokacin nashi yayi amfani da shi ne wajen yin wasu abu na ibada na sunna to wannan ya shirya wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halaka kuma dukkan wanda ya kasance shi wannan dan lokacin nashi yayi amfani da shi ne a wasu abubuwa na bid'a to wannan ya halaka ya kenan dan lokaci da zaka sanya tsakanin ibadarka da wata ibada kai amfani kai kokari ya kasance ga sabon Allah bane zaka yi wasu abubuwa ne zaka yi wanda suka abin to anan ga akwai nan magana ta karshe ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqra'ul qur'ana fi aqalli min salasin kada a karanta alqur'ani duka kasa da kwana uku na a nan ga akwai wasu matsaloli da yana da kyau a ce mun samu mun fa'idanta da su daga cikin wannan matsaloli iya da kyau ya kasance wani lokaci a karatunka ko a sallolinka da za ka yi kana tsawaita a wani lokaci saboda koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kullum ba ake tsawaita amma wani lokaci ka yi ƙoƙari ya kasance ka tsawaita in ka zo yin nafila minti biyar ka ƙare minti bakwai ka ƙare ko yi ka abin ka kwanta to wata rana ka yi ƙoƙari ka ware minti 30 awa guda awa biyu kawai ka yi ta ma Allah ibada in so kuma daga baya ka kwanta kenan ke kasance kullum ya kasance kawai ɗan kaɗan za ka yi kwanta zai da cewa ana son haka nan amma kuma ya kasance ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wata rana ya tsawaita wata rana ya gajarta wata rana kuma a tsananta a wajen abin nan mutum dai yayi abin da zai iya yi bakin abin da zai kasance bai takura ma kanshi kaga shi abin da ya shafi tsawaita karatu a sallah ba tsawaita karatun bane kadai ake bukata a cikin sallah ta nafila daga cikin abin da ake bukata ruku'in kama ka tsawaita shi sujada kama ka tsawaita ta ka zo kana sallah ta nafila ka yi minti 30 a tsaye to a kaɗan ka wuce minti 10 a ruku'i haka nan kuma a sujada kana ta ma Allah tasbih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun zo rukui fa azimu fihi rabb, ku yi kokarin girmama Ubangiji a ciki. Shine ake cewa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Menene sarki ya tabbata ga Ubangiji mai girma? Idan ka je sujada sai Manzon Allah yake cewa anan kuma fa akthiru minad du'a, anan kuma sai ku tsawaita yawan addu'inka, saboda babu wani wuri a cikin sallah ko a cikin dukkan lokuta wanda mutum yake yi na sallah, babu wani wuri inda mutum yake kusa da Ubangiji kamar sujada. To a lokacin nan kana sallah ka ta nafila, to a lokacin nan duk bukatunka ka tattaro su gaya ma Ubangiji Allah maɗaukakin sarki, washegari da sai za ka yi dariya insha Allah ta'ala. Shi sunna ce ta Allah, ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, idan kun roke ni to zan amsa. Yake cewa amman yujibul mudarr idza da'ahu, ka tambaye su wane ne yake roƙan, wane ne yake amsa ma wanda yake cikin matsuwa, ya amsa mai kai tsaye buƙatar shi kuma Allah ya yi mai wannan matsuwar tashi in ba Allah ba. A wata aya cikin suratul baqara yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni, idan bayinka, idan bayina, wa idza sa'alaka ibadi, idan bayina insha Allah suka tambaye ka dani, yace to fa inni qarib, kawai tayi to ina kusa da su. A cikin alqur'ani mai girma mun ga wurare da yawa Allah madaukakin sarki yana ga manzala sallallahu alaihi wasallam suna tambayar ka abun akan abu kaza, to ka ce musu kaza. Misali wa yas'alunaka anir ruh, sai Allah ce mai qul ruhu min amri rabbi, sai Allah ce ka ce musu shi abun da ya shahi ruhi al'amari na Ubangiji. Kaga da yazo ba da amsai, yas'alunaka anir ruh, suna tambaye ka akan ruhu, sai ce qul ruhu, ka ce musu shi ruhu, ka ce musu arjama zalla sallallahu alaihi wasallam. Kaga ni an sanya wa wasita ta kai labarin wannan, kuma an sanya manzala sallallahu alaihi wasallam shine zai gaya musu. Amma da aka zo akan addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni, idan bayina suka tambaye ka dani, kawai ba a ce ba ce musu a kawai Allah kai tsaye magana yace fa inni qarib, to ni ina kusa da ku, ina kusa da ku. Shi ne a wata aya ke cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, mu mun yi kusa da mutum, muna kusa da shi subhanallahi alazim, kamar yanda kai mun yi kusa da shi sama da jijiyar da take wuyan shi take kusa da shi, haka Allah ya kusa da mutum. To a lokacin nan ake tsawaita yawan addu'o'i, saboda kana munajati ne da Ubangijinka, duk roƙonka duk buƙata kai ka gaya mishi. Shine malamai suke cewa suna mamaki mutum ya ringa bibiyan mutane ko masu kuɗi ko wasu abokan arziki ko wani abu, ka ringa bibiyar su kana ta musu jajan kaza jajan kaza jajan kaza, kana tsammanin cewa su zasu ma kaza, ka ringa tashi a wani wuri ba a ma ba, ranka ya ɓaci wannan mutumin, ka ringa ganin baƙin shi akan cewa ka nema ma abu kame ba, kana da bukata a wurin shi ya kima kuma yana da kai ta jajan wannan shedan ya zo raya ma ya kulla ma a dawa ma tsakaninka da shi, saboda ka je ka gaya mai bukata ka bai maka. To shine wannan ana mamakin mutumin sa zai kwashe ayoyi awoyi a wuri yana ma bayi na Allah jaje akan matsalar shi, kuma ya kasa daukan minti biyar ko minti goma ya gaya ma wanda ya halicci bayan wannan matsalar shi, wanda ya halitta shi matsalar shi, kuma alhali shi ya ba waɗannan bayan da yake gaya ma matsalar ta shi ya ba su abu, su ma a wurin shi suka samu, kai ma je ka wurin shi ka gaya mishi duk abin da aka ba su, Allah in ya ga dama sai ya gama duk abin da ya ba su mai baka. Kowane ne da ka gani a duniya bawan Allah ne, kowane ne ka gani a duniya Allah ya ba shi duk abin da ya ba shi, kai ma yana iya baka. babu wanda ga garu ɗin shi, babu wani wanda zai ce shi dan uwan Allah ne ko shi dan Allah ne. Allah ya ce bai rika, Allah ya ce bai rijika, Allah ya ce bai da dan gida, Allah ya ce bai kawai mene ne. Ka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokokin Allah, ka roƙe shi buƙatar da Allah zai biya maka. Salo ke da kai kuma na roƙon, ka tsaya ka ajiye hankalinka, ko koyi ya ake yin salo na roƙo a wajen Ubangiji. Idan ka koyi wannan salon, to baka shan wahala, za ka kai labari, za a ringa mamaki. Bai kamata ba a ce kana walwala a ga kana walwala, bai kamata ba a ce kana cikin jin daɗi a gan kana cikin jin daɗi. Saboda ana ganin cewa akwai ko aikin da kake, bai kamata a ce ka samu irin wannan walwala a kan shi ba. Samun da kake, bai kamata a ce ka samu jin daɗi a kan shi ba irin wannan. Rayuwar da kake, bai kamata ba a ce mu da muke da kaza, muke da kaza, wasu suke ganin haka, mu da muke kaza, bai kamata a ce muna rayuwa sama da taka, bai kamata a ce muna cikin farin ciki, muna ana ganin kyalli a tare da mu. To amma akai kai kuma baka da matsala, kullun hankalin ka kwance, baka da kaza, alhali baka kike da kai ne, kawai ajiye hankalinka ne zaka yi, sai ka kai wannan matakin, kuma bai da wahala. In ka ajiye hankalinka zaka kai wannan matakin. Shi kuma mene ne kaiwa wannan matakin? Kawai ka kudirce a ranka cewa kawai Allah ke bada, kai zakata shi kai naka, zakata shi ka nema, kuma zakata shi ka gaya mai cewa kana bukata, kai kayi naka, bari sauran kawai ba naka. Ka nutsu cewa kawai zai bada, ka nutsu kakkarin da shakka. Idan kana shakka a kan cewa tana yiwuwa in samu ko tana yiwuwa ba na samu ba, to a lokacin nan kenan kana ma shakka akan ikon Ubangiji, kenan kana ma shakka akan cewa Allah lalle Allah ne. To kar kai shakka komai, kawai ka yi roƙo, ka tsarkake ibadarka, ka ji tsoron Allah wajen yin roƙon, ka sa ikhlasi sosai, ka mai da hankalinka wajen Allah, ka ma annabi salati, ka yabi Ubangiji wajen roƙon, shi kenan an kai. Insha Allah za a ba ka ko yanzu ko gobe ko a kiyama, tana ba ka iske wani irin rabo, an tara ma wasu irin abubuwa na lada, sai ka rasa aina ka same su, ni kai ka same su. Shi kuma ashe wannan addu'o'in da ka ringa yi a baka kaza, to Allah yake san ka da alkhairi, sai ya baka a nan duniya. Tana wa an yi baka ma ka shiga shashanci. Akwai yanzu wanda idan aka ba shi kuɗi kaɗan ana gwada shi, matsalar a lokacin da suka ga an buɗe harkoki, an buɗe abubuwa, an buɗe shashanci, a lokacin nan zai bayyana wane ne. Rabbi ne zai bayyana wane ne, zai gani duk wani abu na kin shi yana ciki. Amma kai ta roƙo, kai ta roƙo, sai Allah ya ce bari kai wanda ikhlasin ka, Allah ya ce bari kai ya kiyama za, sai ka ji kiyama Allah ta nan. Kar kai tsammanin ka yi roƙi kaza ko ya tsaya a banza, wallahi bai tsaya a banza, saboda addu'a ibada ce. Idan kai ga lada, akwai lada na musamman ko kafin a baka abin da ka roƙa, yana da kyau mu san haka. Idan ka ce ya Allah ka bani kaza, to wannan addu'a kadai da kai akwai ladanta na musamman to kwana kuma dauko abin da ka roƙa a baka riwa bibiye. To haka ake yin kiyamul layl, haka ake nafiloli. Idan ka kasance a sallah ta farilla, misali a ce kana limanci ko kuma bin sallah ne za ka yi sallah ta farilla, ba ka zo ka zauna ka tsawaita ma mutane ba. Kaga yanzu in ana sallar farilla, liman biya zo mai ɗauki sujada ya huce tasbihi bakwai, biyar bakwai, daga ya tasbihi kauta suwa zai an ƙare, kauta suwa zai, haka ake yin sallah. Saboda a cikin mamu ba kowa bane yake iya jure wannan sujada, wani bai da la'iya, wani yana da bukata, wani a matsayi yake, wani kaza, wani cikin shi ya lalace a lokacin da aka sallah, iya bukata abin nan, kenan dole a yi daidai waje da a samu a sallace. Kaga a farilla ba ka samu wannan dama ba, kai mamu ma hallo kai da kake bin liman ba ka samu dama ba, ka ce bari kai suyada mai tsawo. To samun yin suyada mai tsawo da zakkai maulad da kake so kai wajen Ubangiji, to wannan ya anafila. To shi ne mutum sai ya tsawaita, ya ta roƙon Allah duka bukatun shi, kuma insha Allah Allah zai biya mai bukatun shi. Daga cikin abinda wannan babu yake karantar da mu, akwai magana mas'ala ta abinda ya shafi tsanantawa addini. Daga ina muka fahimci wannan? Shi ne yanzu wanda zai zo ya ce shi bari ya tashi Qur'ani zai fara karantawa tun bayan salat isha har ya kai sallar asuba yayin ta karantawa tun daga bakare kama yana ta yi har ya ce ya sauke shi a wannan rana. To wannan malamai sun ce bai kamata ba mutum ya haka saboda bai tabbatar da manzon sallallahu alaihi wasallam ba, kuma yana iya kasancewa ma bid'a ce. Kada ka matsa addini ba a matsawa, idan ka taba ka kwanta kai barci haka ake. Wata rana sun wasu mutane sun zo da manzon sallallahu alaihi wasallam afwan bazawa suka yi masallaci suka zo suna kice ma ashabu sufa suka zo masallaci suka zauna wasu shashi daga cikin su suka ce kuma ƙara yin barci da daraba yi zamarin dai kawai kiyamulin zamarin. Wani daga cikin su yace shi kuma biya ga aure saboda ya lura akwai dan shagaltuwa a harkar arziki. Wani kuma yace shi kuma biya ƙara cin abinci da rana kullum azumi zai rinda. Haka suka dauki wannan alƙawari suka zauna a masallaci kawai su sufaye. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin sai kira su yace musu ni na yiku tsoron Allah. Haka ne? Yace musu na yiku tsoron Allah. Diyyar da ka kai ga tsoron Allah ba kai manzon sallallahu alaihi wasallam. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa sanin Allah kuma ya yi kowa tsoron Allah. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa ko ya huce kowa. Kawai bai da wanda zaka kashi kajera su babu. Sai dai kawai ka ce ga wanda ya biyo baya daga cikin annabawa, misali ka ce ulul azmi na rusul su ne manya daga cikin annabawa da aka zana. Annabi Ibrahim, Annabi Nuh, Annabi Musa, Annabi Isa su biyar ne da sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne manya a cikin annabawa. To manzon sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin manyan ma shine babba. Shine babba. To manzon sallallahu alaihi wasallam yace musu na yi ku tsoron Allah kuma ina azumi ina cin abinci ina barci ina yin sallah kuma ina auren mata. Dan haka faman ragiba an sunnati falaysa minni, dukkan wanda yake sunnata to bayya daga ciki na. Kenan kaga tsanantawa addini yana iya kaiwa ka kai matakin da zakka samu sa'ama. Abin da yake ma sa'ama ya kasance ka kai matakin da zakka gaji kai ka fasa duka ya kasance ka dan kin ma ya gagara tunda ka zo ka dauko abin da zai ka tada hankalinka ka kwaso kaza kaza da ka ce ma zakka wata rana ka gani kawai abin ya ka ce juya kake shi haushi dan ya zo da jaye ka shikenan ma ka fasa ka baki. To a cikin wannan babi muna fahimta haka akan cewa kada mutun ya tsananta a cikin addini ya ringa yin daidai waje da abu. Na biyu daga cikin abin da zamu fa'idanta a ciki shine karanta alqur'ani mai girma ba wannan farraƙin wannan ba ake bukata ba gauga nan ba ake bukata far ka zo ka karanta izihi guda a cikin ɗan mintuna kai ma kawai dai karanta dai kai baka tasirantu da komai ba baka ji komai a ranka ba baka fahimci komai ba. To wannan karatun manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana shi karatu alqur'ani ana yin shi dai bayan kuma ana kokarin hararan mike rakwai a ciki na fahimta. Shi yasa shi sanin ilimin addini sanin alqur'ani mai girma sanin hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam sanin karatu kamar yanda muka tare a nan muke yi to wannan wajibin mu ne muke saukewa mu tausaya ma waɗanda babu ruwansu da wannan mu tausaya musu saboda ba sa ma kokarin sanin menene addinin nasu. Wannan ba karaman alkhairi bane muke ciki wannan ba karaman ni'ima bace Allah sanya mu a cikin ta ya kasance muna kokarin mu san abinda mu sani ba addini. To dukkan wanda ya dauki wannan hanya sahalallahu lahu tariqan ila aljanna dukkan wanda ya dauki wannan hanya to ya kama hanyar da Allah zai ba shi saukin shiga aljanna kenan. Wanda ya kama hanya ta neman ilimi to shine Allah ya ce mai zai sauwake mishi hanya ta shiga gidan aljanna. Amma dukkan wanda bai kama hanya ta neman ilimi ba kenan shi ka gani sai ya sha kiwe-kiwe sai ya yi bibi in ma ya je aljanna sai ya yi bibi tukunni kai zuwa aljanna. Kaga tana wahe mun tsuwa a ciki duk wani shi yanzu in ma ya je kaga akwai matsala to mai neman karatu, mai neman sanin abinda Allah ya ce, annabi ya ce, wallahi wannan shi ke cikin alkhairi, shi ke cikin ni'ima, kuma shi ne ke kan hanya wadda take shiga aljanna. Wannan mu ma Allah godiya akan wannan, ko mu ƙara kokari akan wannan, ko mu yi kokari mu janyo ɗan uwanmu su shigo cikin wannan alkhairi, saboda ni'ima ce muke ciki su bisa ta ba, inda a ce sun san irin wannan ni'imai, wallahi da sirrin gargajiya shi ne Ibn Taymiyyah ke cewa, inda a ce masu kuɗi da masu mulki sun san irin ni'imar da mutum yake ji ta imani a zuciyar shi, imani da Allah, da sanin cewa komai na Allah, da sanin cewa Allah ne yake rayawa yake kashewa, Allah yake badawa yake hanawa, Allah yake arzikawa, Allah yake kaza, Allah yake kaza. Wanda ya san wannan kuma yi imani da wannan, mukhlisina lahu din, to wanda yake cikin wannan aljanna ta duniya, wanda yake ciki a cikin ranshi, inda masu mulki da masu kuɗi sun san irin wannan rayuwa da kake ciki, da sirrinka ya ƙarka da kuɗi da takobi don su kwace wannan rayuwa da kake ciki, su ma su samu su shiga daga ciki, saboda ba ƙaramin rayuwa ba ce, ba ƙaramin jin daɗi ba. Shi ne kwanciya hankalin mutum, shi ne kwanciya hankalin musulmi, shi ke ƙara ma musulmi nutsuwa, shi ke sa musulmi ka gani yana dariya, shi ke sa musulmi ka gani yana zaune lafiya da mutane. Sai kake ganin dawala ga musulmi an ce wani ya kashe kanshi, mi aka yi zai kashe kanka, mi aka yi, mi za yi zai kashe kanka, ka nema ka nema ka samu ba, lokaci bai ba, an lokaci ya ina samu, Allah yake badawa, insha Allah ya bada. Shi kenan hankalin kwanje kai nutsuwa. Shi kuma wanda ba musulmi ba, ko kuma wanda bai san Allah ba, sai ringa tunanin ne, sai ringa ganin dubarar shi da ilimin shi ya kamata a ce ya bashi wannan abu, so ya buga da dubarar, ya buga da ilimin, to bai samu ba, to me problem? In dai ilimi ne dubarar ka zai baka, to shi ya sa ilimin, ya sa dubarar, ko bai samu ba, to wannan abin ya tada ne hankali, sai kasance babu irin wannan mutum a zuciyar shi, sai ce to kai gara ma a war duniya tun da dai gashi nan an buga abin bai ba ai risal ba, to da yawa sun kasance irin haka nan, sun kasance suna tada ma kansu hankali, shi yasa addini lallaba shi ake, ba ta da hankali a cikin addini, ba a yin abin da ya yi ƙarfin mutum. Shi ne Abu Hurairah ya rawaito hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, addini sauki gare shi, kuma babu wanda zai matsanta a addini sai wannan addinin ya galabe shi. Me yake da ya galabe shi? Ya rinjaye shi, ya kasance abin da yake yi ma ya wasa. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja, yake cewa abshiru, ana muku albishir, abshiru, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana muku albishir, mi albishir ne mi? Bi thawabi ala al-amali da'im, akan cewa idan kai daidaita ayyukanka baka matsa ma kanka, ka san da cewa annabi na ma albishir cewa kana da lada akan wannan aiki da kake. Misali, mutum ya kasance kullum kafin ya kwanta sai ya yi wasu rakoi, ya shafa in shi da wuce ta kwana ki kwanci, wanda ya dora rayuwar shi akan wannan tsari kuma kullum haka yake yi, to wannan ana mai albishir da cewa wannan abin da yake yana cikin lada. A kadarta wata rana wannan bawan Allah sai ya samu kanshi bai da lafiya, yana kwance bai san inda kanshi bai yake, lokacin wannan ibada tashi yayi har ya wuce bai san ba inda kanshi yake. Idan ana ba shi lada goma, kai tsaye za a rubuta mai lada goma kamar ya aikata, saboda abin da ya saba yi. Daga lokacin ya yi lada goma shi, ya rubuta ya da shi, saboda an san ya hana shi wannan rashin lada hana shi. To shi ne ake min albishir akan cewa yana da lada akan aikin da yake yi. Abin yake cewa kuma wal muradu bi tabshir, wal muradu yace tabshiri man ajuza anil amali bil akmal, hallo kuma ana ma wanda ya kokari ya dauki daidai wanda zai iya, ana mai albishir cewa kamar an ba shi ladan cikakken aiki idan yayi daidai wanda zai iya, za a ba shi ladan kamar ya cikakken aiki idan yayi wanda zai iya. Kenan dai a takaice, wannan babi abin da ke karantar da mu ya kasance mu ninka kokarin yin shi wannan ita wannan kiyamul layli ita wannan kiyamul layli tana da fadala tana da daraja tana da matsayi babba a wajen Allah madaukakin sarki daga ciki zamu zana kadan abin da ya shahi kiyamul layli a cikin hadisi na Ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata ibada da Allah ya so kamar farilla babu wata ibada da Allah ya so kamar abin da ya fallanta maka misali ka cika dare kana sallah sai da lokacin asuba ya ga kai kwanta kai barci ka bar sallah asuba to Allah ya san sallah asuba akan wannan daren da ka cika kana sallah kaga ka dauki awa uku kana kiyamul layli bata kai darajar sallah asuba ba ka karanta izihi 20 a kiyamul layli ka kiyin sallah asuba to ka bal alkhairi mai girma kamar a ajje ma diyaman da azurfa ne ka dauki azurfa ka bar diyaman ka kaga di ba a maka musu bisa maka manto to ita sallar farilla ita ce Allah ya so kina da kyau ita ce ya kamata mu fara tsayuwa akan kiyaye ta abu na biyu a cikin wannan hadisi sai yake cewa babu wani abu da bawa na zai yi ya nemi kusanci da ni kamar yawan yin nafiloli yawan yin nafiloli bancin kayi farilla to yawan yin nafiloli yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki to dukkan wanda ya samu kanshi daga cikin makusanta na Allah madaukakin sarki to kadan ya hana ko kuma kana iya kasancewa daga cikin waliyyi na Allah saboda me waliyyi Allah yake cewa a cikin suratu Yunus yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun a saura su bayan Allah babu tsoro a tare da su babu tashin hankali babu fushi babu ɓata rai a tare da su su wane ne yace alladina amanu wa kanu yattaqun sune da suka yi imani kuma sun kasance suna da tsoron Allah kenan wali ba wani da wani wani da wani 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 bane wali a kowa na iya zama wali kowa yana iya zama wali kamar martaba ce ta musulmi an ware ta an ce sai wani da wani wani da wani duk wanda ya shiga musulunci ko musulmi ne ba wariya ba ake a ce sai wani kadai ne za a ce ma musulmi a duk wanda ya shiga addinin musulunci ko musulmi ne to haka nan dukkan wanda ya yi imani ya ji tsoron Allah ko wali ne wanda ta ce gaskiyar magana duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi imani da Allah ya ji tsoron Allah kai tsaye ka waɗi karka ji tsoro ka waɗi karka yi gaga wannan shi ne ake ce ma wali ba sai wanda yake haskawa ba ba sai wanda yake tashi sama ba ba sai wanda yake kaza ba ba sai wanda yake kaza ba wannan wasu karamata ne wanda kuma Allah yana ba wasu wani lokaci wani baka ma san ba wane ne rubba asha'ata adbara kai ka ga wani wanda kama rena shi ba ka sani ba shi a shi shi ya daga cikin waliyan kuma ka taɓa gani ya haska ka taɓa gani ya abu ya tabbata a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana zaune Umar yana zaune Aliyu yana zaune Usman yana wannan manyan sahabban suna daga cikin wanda aka ma albashir da aljanna suna tun a nan duniya kace aljanna ne wajen a nuna maka cewa martaba ta wali kamar ba an kimanta ba ta rin da wani da wani ko wai ba dan zamu hudu wannan bane ba dan mu nuna ba sauran sahabban adda asbaka amsu'a wata kawai wani abu ne Allah ya kawo a cikin sahabbai dan a nuna musu cewa kamar martabar wannan da suke kai kamar kowa na iya samun kanshi a nan dukkan wanda ya imani ya ji tsoron Allah wanda daga cikin sahabbai ana ce mai Anas sunan shi Anas bin Bara sunan shi Bara bin Malik rantsuwa ya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a kaza abun maza a gaban yi rantsuwa yace ba a kasa wannan abun kuma ba a yi shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam yace bi tana yuwa wani daga cikin ku gashi dan wani ba ku dauke shi a kowa ba amma idan yi rantsuwa Allah bai sa shi kunya wannan sahabin hede kai inda idan za a huta yaki sahabai zai su ko su ce me kai rantsuwa cewa za mu ci nasara sai ce musu wallahi za mu nasara kuma suka je za su yi nasara sahabi wani bai ma san sunan shi ba sai amma yake da wannan daraja manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Uwaisul Qarni yace Uwaisul Qarni zai zo daga Yaman yana da wani tabu a bayan shi tabon wannan nabi ne na abun wani makiru haka ne amma ya warke wannan Uwaisul idan kun gaba da shi ku nemi ya muku addu'a shi kai tsaye amsar sace Allah ne garantar ta kaga bai ma cikin sahabbai amma wasu malamai sun ce da ran shi an aihe shi ko kuma in ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana da rai kuma ya yi imani da manzala sallallahu alaihi wasallam kawai bai zo Madina bane shi yasa bai zama sahabi ba bai hijira ba ya zo Madina amma zamani guda suka yi da manzala sallallahu alaihi wasallam kamar manzala sallallahu alaihi wasallam yana Madina shi kuma yana Yaman saƙon manzala sallallahu alaihi wasallam ya isar mi na addinin musulunci ya amsa sahabbai da suka zuwa su karantar da addini ya ji yayi karatun a wurin su ya koyi addini kuma yake addini daga cikin abin da aka koya mai kula da ma'aifa wannan ba Allah ya kasance ma'aifiyar shi tana da tasuwa idan ya tafi ya bar ta wahala za ta sha ya dangana ya zama sahabi don ya kula da ma'aifiyar shi ka duba martabar da ke da kai idan aka ce wannan sahabi martabar sahabi wa daga ta annabi kawai ita ce tafi zai tafi duk abin da zaka yi baka kai sahabi manzo rasul sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ba da girman dutsen Uhud na zinariya sadaka bai kai wa kwano guda na hatsi ko alkama wanda sahabi zai bada idan ya bada ratin sa a bashi ka duba girman dutsen Uhud kamar dutsen karkada ne a ce zinariya ce daga ka dauka kai taraba a ce yanzu wannan a ce za a canza shi zama kuɗi kowa ya arziki a jikin kowa miliyoniya ne idan za a canza a maida dutsen karkada zinariya a maida wannan zinariya ta koma kuɗi kowa mai arziki amma a ce kana da irin wannan ka ɗauka tungurungun ka yi ta ba da kyauta to sahabi daga ya ɗauke kwano guda na alkama ya ba da saraka ladan da zai samu kai baka same shi ba kai da ka ba da wancan dutsen martabar sahabi ba ƙaramar martaba ce a Qur'ani ma Allah ya ringa zancen su mummuni wanda mai amsa sunan mummuni shine wanda zai kasance a zuciyar shi kawai babu komi illa san sahabbai zuciyar shi babu wani ki ga sahabbai shine Allah yake cewa cikin suratul hajj addu'ar da mummuni kamata su ringa yi ita ce wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kada ka sa mu ringa jin wani haushi akan waɗanda suka yi imani malumai ittifaqin suka ce daga kaji a Qur'ani an ce ya ayyuhal ladzina amanu ba da kai ba ake tuba da sahabi ake shine a lokacin nan amana huwal ladzi amana lamma nazalatil aya lokacin da aya ta sauko shine ya imani da kaji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to da shine ake kai kuma daga baya kai ka samu albarkacin abin da ka shiga ciki da kuma salimta amma da kaji an ce wallahi amanu kafta qur'ani da sahabbai ne ake to su ne wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce walladina ma'ahu da aka ce wa annabi manzon Allah sai ya ce to waɗanda kuma suke tare da shi sahabban shi wallazina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffari masu tsananta ma arnawa ruhama'u bainahum ko masu tausayin junansu tarahu ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wannan ita ce siffa ta sahabbai amma aka ambaci suna annabi sai aka kama su. A cikin suratul fatih yake cewa wa alzamahum kalimatat taqwa suwa sahabbai Allah ya lazimta musu abinda ake cewa tsoron Allah ma su Allah ya lazimta musu su azice su sai Allah ya ce ni wa kanu ahqqa biha wa ahlaha sai Allah ya ce su suka cancanci a ce musu masu imani su suka cancanci a ce musu masu takawa Allah ya ce wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wannan ayat ba karamin girma gare ta ba wanda magana ba karamin fadala ta ba sahabbai ba wannan magana ba karamin amsa bace ba ga dukkan wanda zaka ji ya kuma magana mara dadi ga sahabbai wa alzamahum kalimatat taqwa kuma Allah ya ce wa kanu ahqqa biha wa ahlaha su suka cancanta a ce musu masu tsoron Allah su wasa ba to duka wannan martaba wai su ya danganta da ita saboda alqur'ani Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya sai ya ce wa bil walidayni ihsana Allah ya ce ka tsaya ana ma wasiya ka bauta ma Allah shi kadai gaggama shi da kowa abu na biyu da ya biyo baya kauta akai kuma kyauta ma uwayenka to wannan bauta Allah ya ce to yayi sai martaba ta biyu yake nema ita ce ya kyautata ma ma'aiyashi ya samu martaba ta biyu sai ya zamana ya dangana ya ƙi hijira ya ƙi yarda ya zama sahabi saboda ya samu wannan martaba ta biyu ta cikin wannan aya ya kula da ma'aiyashi sai Allah ya saka mai da wannan aiki da ya yi aka ce mai idan yi addu'a shi tashi garanti babu hijabi amsassa ce Umar bin Khattab a lokacin Abubakar ba su zo ba Umar bin Khattab yana rike da wannan magana sai ranar da ƴan Yaman suka zo garin Madina Uwais akai ka tani ya zo shi mutanen da ya biyo a matsayin mai kiwo ke a cikinsu ba shi bane mai arzikin kasuwanci ne suka kawo garin Madina shi ya zo ne a matsayin amfulwaye ma'aikaci ya kula masa da dabbobinsa a biya shi ba kowa bane ya zo tambaye su wai cikin masu kuɗin cikin masu kayan a cikin kuwa akwai Uwaisu dama ya saba zuwa yana tambaye suna cewa babu bannan suka ce mai kai akwai wani miji ana kira suna Uwaisu amma yana wajen dabbobin shi yake kula da dabbobin ya iske shi ya ce ban Allah kai ne Uwaisu ya ce eh ni ne kai ne Uwaisu ya ce a bayanka ka taɓa yin makero a bayanka haka kuma yi warke ya ce ƙwarai ba gashi nan mata ma wa ya gaya ma haka nan sai ya tambaye shi kana da ma'aikiya ko kaza kaza ya ce eh amma yanzu ta rasu sai Umar ya zama nan ce kawa Allah ya ce lahiya malam ya ce ka roƙa mini Allah gafarta dan Allah ya ce wa mi aka yi ya ce kai ne kawai abin da zan roƙe take kaga sahabbai yana daga cikin abin da imanin su ke ƙara tabbata a zuciyarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya musu zai su yi imani da abin bai zo ba abin amma tabbas an yi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wani labari wani ya shakka sai manzo Allah ya ce mai sai yake tambaye manzo Allah shin akwai wanda zai yarda wannan magana manzo Allah sai ya ce mai Abubakar da Umar sun yarda da haka bisu labari bisu san ba mai aka wani sai ya ce Abubakar da Umar sun tabbatar da an yi haka kuma sun yi imani da haka kuma sun gaskata ni akan haka kuma da aka je aka tambaye su haka su kawai idan da aka tare Abubakar aka ce mai ka je wai abokinka ce ya tayi sama ya dawo ya yi Isra'i da mai rashi ya tambaye shi ya gaya maka ya ce wallahi hakan ya dai shi gaskatawa yake ba ruwan shi shi yasa ake ce min Abubakar ne Siddiq to sahabbai haka halinsu yake gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke qat'an babu shakka to shi yasa Umar gaskiyar da ya bada ita ce yasa yake zuwa yake neman waye Uwaisu yana so ya ga Uwaisu kawai sai gashi ya zo kaga wannan ko zai ƙara mai imani cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma gashi ya tabbata sai ce bi manzo Allah ba mu labarin ka yace mana zaka zo ya ba mu siffar ka duka kuma gata nan ta tabbata tare da kai dan haka ina roƙon ka ka nemi mana gafara yanzu anan wane ne za a ce ni wani addu'a shi amsassaci in ka roke shi daga yace Allah baka kara adda wannan Allah zai amsa kai sai ya roki ya roki cewa a roka mai gafara ka wani da gauga a cikin yawan bukatun mu dake da kai kaya guda wani ne zai ce kawai shi so yake a roka mai Allah ya gafarta mai kai akwai bukatu da yawa amma addu'a guda kawai zaka ce wani imani addu'a kuma addu'a garanti an amsa ko ba ka sani waye zo rake kawai ka ce kawai Allah ya gafarta mu kaga kaga kuma idan muka roki wannan ka san sabai fito gare su ilimi gare su mai zirhi ba tare da sun tare da ta tawayo ba amma in suka ma wani fikihun suka ma wani istinbadi wallahi za ka yi mamaki yanda aka yi suka fahimci haka nan ba amma dole su fahimci haka saboda ilimin a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauke shi yo ita ho gafara idan ka same ta duk wani alherin duniya da lahira zaka same shi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin duke da kake so baka zai wa banina da diyan wa yaj'alukum jannatin aljanna ma sa ka zai wa yaj'alukum anhara مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا kage fikihun da suka yi sun san cewa ne idan Allah gafarta ma komai ka same shi ina ga anan zamu tsaya subhanakallahumma wa bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh